دعاء الخروج من الخلاء addu'ar fita daga ban daki na farko idan zaka shiga ban daki kamar yadda aka sani zaka shiga ne da kafar hagun ba da kafar dama ba idan zaka fito kuma zaka fara fito da kafar dama so haka kuma zaka yi addu'a idan kuma zaka fita ma zaka yi addu'a addu'ar da ake yi idan za a fita daga ban daki ana cewa ghufranaka 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 me ma'anar ghufranaka ya Allah ina neman gafararka wai dan zaman nan da kai a ban daki baka ambaci Allah ba to wai kana so Allah ya yafe maka saboda ka zauna kana tsuguno baka kira Allah ba a wannan wurin wai shine ma'anar fadin ghufranaka din Allahu akbar Nana Aisha yar gidan Sayyidina Abubakar ita ta ruwaito wannan riwaya daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma ita ma wannan addu'a ta ghufranaka din ana yin ta ne wato yayin da aka fito daga ban daki ana fitowa daga ban daki ake yin wannan addu'a din